If you wake up in the morning and you wish for something different, and it's hard to see, just turn to me. Just turn to me. If you feel like going places but you always lose your way, but don't you blame your feet, just turn to me. Just turn to me. Why do we waste our time? There's so much more sublime. If the same old daily routine wears you out and the days drag on, just turn to me. Just turn to me. Why do we waste our time? There's so much more sublime.
My mind turns the other way. Now my mind turns the other. My mind turns the other way. Now my mind turns the other way. My mind turns the other way. Now my mind turns the other. Da 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 da